الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير السبتي 29 ga watan al-Muharram afwan ga watan Rabiul Awwal shekarar hijira ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan October shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 54 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 200 da shekara 87 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam wannan littafi ɗaya ne daga cikin muhimman littafai na aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a aqidar tafarkin magabata na ƙwarai wanda yake kawo hadisai da maganganu na magabata da isnadojin su Allah ya saka mushi da alkhairi muna ci gaba da bibiyar sa inda yake kawo mana hadisan da suka tabbatar da samuwar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin al-gaibiyat wato ababan da musulmi ya wajaba su imani da shi shine Allah madaukakin sarki ya tarji wani tafki na musamman daga cikin falalar da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar al-kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'umma sa gabaki daya za su taru a bakin wannan tafki su sha ruwa mai dadi mai gardi mai zaki wanda yafi zuma zaki yafi nono fari yafi ainihin almuski kanshi kuma duk wanda ya sha ba zai ƙara yin wato jin kishi ko buƙatar ruwa ba a rayuwarsa ta lahira wannan abu ne mutawatiri zamu ji hadisai mun ji wasu a baya zamu ji wasu a yau kuma na san darasin ma da zamu yi na gaba da wannan duka dai a cikin hadisai ne wanda ya kawo su da yawa wanda suke bayani akan siffar wannan tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da yake da alaka da shi Allah ya saka mushi alkhairi zamu tashi a lambar tarjuma ta 732 inda yake cewa wa haddathana yaqub ibn sufyana qala haddathana abu tauba ar-rabi' ibn nafi qala haddathana muawiyah ibn salamin annahu sami'a aba salamin qala akhbarani amir ibn zaid al-bikali annahu sami'a utbah ibn abdi nisalam utbah ibn abd as-sulami afwan as-sulami yaqulu jaa arabiyyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقال ما حوضك الذي تحدث عنه قال هو كما بين البيضاء الى بصرى ثم يمدني الله فيه بكراء فلا يدري بشر ممن خلق الله اين طرفيه يجي وانا حديثي مالا يكربو شي daga yace wa haddathana kuma ya ba mu hadisi shi wa ne yaqub ibn sufyana malan yaqub dan sufyan shine al-fasawi Yaqub ibn Sufyan Abu Yusuf al-Fasawi al-Imam Yaqub al-Fasawi ne littafin tarihi wanda ya rasu ne a shekara ta 277 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna yana da hadisi a cikin Sunanun Nasa'i da littafin Al-Jami' na al-Imam Tirmidhi babban malami to shine ya bashi wannan hadisi daga gun sharwaito shi kuma yake cewa daga Abu Tauba baban Taubatu baban Tauba sunan shi Ar-Rabi' ibn Nafi' shi kuma ya rasu ne a shekara ta 241 yana daga cikin Abdalu shi kuma yace haddathana Muawiyah ibn Salam ibn Abi Salam ad-Dimashqi kenan shi kuma ya ji babansa Abu Salamin yana cewa akhbarani Amir ibn Zaid al-Bikali Amir dan Zaid al-Bikali ya bani hadisi annahu sami'a utbata ibnu abdin wannan ba abdussulami bane ba mudafun dafle bane kaman abdurrahman ibnu abdin alqarini to haka wannan ma utba ibnu abdi nisulami ba abdussulami ba sunaye ne guda uku utba dan abdu dan kabilar banu sulma kaman wancan abdurrahman ibnu abdin makarancin alqurani ba bawan makaranta alqurani ba saboda kai an sa abin nan a wajen tanwini ibnu abdi nisulami yaqulu yana cewa shi wannan sahabi yake cewa jaa arabiyyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin kauye ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ma hawdukal ladhi tuhaddithu anhu
yace wani tafkin ka ne muka samu labarin kana bada labari game da tafkin ka qala annabi yace mishi huwa ma bainal bayda ila busra yace kamar daga bayda sunan wani waje ne kusa da arrabada wanda aka san shi sanannen wuri tsakanin makka da madina annabi yace fadin shi daga bayda zuwa busra busra ta kasar sham kenan shine kamar a ce misali kamar a ce fadin shi tun daga lagos har maiduguri misali kwatancen da bahaushe ko dan najeriya zai fi ganewa misali ko yace thumma yumiddunillahu fihi bi qura sannan sai Allah ya kara mini fadin shi kuma har zuwa qura sunan waje ne ana ce mata quraul ghamin ita ma tsakanin makka ne da madina kamar a ce an kara har an shiga cikin difa ko a ce an kara ta lagos an shiga har zuwa ina zuwa kwatano ko misali zuwa me sunan ma gaban nan sai me boda ko can gaba ma yace sannan sai yake cewa fala yadri basharun mimman khalaqa Allahu aina tarfaihi babu wani dan adam da Allah ya halitta wanda ya isa ya san ina ne gabar guda biyu misali a ce gabar gabas da gabar yamma wato gabobi guda biyu gefan sa babu dan adam din da ya isa ya san ina ne kimar wajen saboda fadin ruwan wannan hadisi kamar yadda muka ji Sufyanu ibnu Yaqub al-Fasawi ya ruwaito shi a cikin tarihi din sa ga ina an ji shi a cikin isnadin haka al-Imam Abul Qasim al-Tabarani ya ruwaito shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi al-Ba'th dukkanin su ta wannan hanya suka ruwaito shi haka ibnu Hibbana ya ruwaito shi shima al-Imam Nuruddin al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid yayi magana akan shi yake cewa Tabarani ya ruwaito shi a cikin al-Awsat da cikin al-Kabir amma isnadin shi akwai Amir ibn Zaid al-Bikali yace kuma Amir din nan zamu ga cewa Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin al-Jarh wa Ta'dil amma bai ambaci walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dila ko sakahu Ibn Hibbana kuma ya ambace shi a cikin Thiqat so da ka irin wannan mutumin magana ta adalci akan sa shine a ce masturi ne amma ba a saurin wurgar da hadisin sa musamman idan yayi riwaya daga Thiqat idan an ga cewa kuma Thiqat suna ansar riwayarsa ita ce kaida da Sheikhul Albani ya faɗa a cikin littafin Tamamul Minna yake cewa ya karfafa hadisi da dama da wannan kaida cewa wanda Ibn Hibbana ya ambata da shi da Ibn Abi Hatim amma ba a ga suka ko nagarta a cikin ambatan su ba kuma aka laluba ba a samu manakiru a cikin hadisan su ba to yace mafi karanci sai a ce hasanul hadis to irin wannan ne kaga hadisin ya zo da irin abin da muka ji a cikin hadisan baya kuma za mu ji shi a gaba insha Allah wallahu ta'ala a'lam malam ya sake cewa haddathana ubayd ibnu fadala ibnu ibrahima kenan ibnu ibrahima abu qudayd wanda malamin imamu nasa'i ne shi kuma yace haddathana abdurrazzaq as-sanani babban malami mai musannaf an ma'mar daga shehin malamin sa ma'mar ibnu rashid as-sanani babban malamin nan an yahya ibn abi kathir daga malam yahya dan abu kathir kaga shi ma yace daga amr ibn zaid al-bikali tarjumar ci dai kenan zuwa ga utbatu ibnu abdi as-sulami utba ibnu abdin sahabin nan abu abul walid wanda sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace jaa arabiyyu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fas'aluhu anil janna wani mutumin kauye ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tambaya game da aljanna mai ruwaya ke cewa wa dhakara al-hawda sai ya ambaci tafkin nan fa qala yace a fihi ma fakiha mutumin kauye ya ce to wai akwai dai ayan itatuwa ko kaga magana da muka yi ranar a karatu da wani ba kauye ya ce ai ba wanda zai ci zai noma aljanna sai mutumin madina ko mutumin makka su ne yan birni ya ce mutanen kauye ba ruwanmu kaga shi damuwar shi yanzu akwai su misali su dinya da tabo da mangoro da mema ɗayan da cizaki irin da abubuwan su saba ci a ƙauye ya ce a fihi ma fakiha kamar bai san wa fakiha tun min ma ya takhayyarun ba kala annabi ya ce na'am ƙwarai kuwa wa fiha shajaratun tud'a tuba annabi ya ce akwai wata ma bishiya da ake ce mata tuba bishiya ce multipurpose ita duka ƴan itace daban-daban da kake bukata ya kai mutumin ƙauye za ka yi samu a duk wannan bishiyar faƙala ya rasulullah yace ya manzon Allah ayu shajari ardina yushbihu to a bishiyoyin mu na garin mu wace take kama da ita yana son details ne a cikin cikakken riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta mishi kwatance yace mishi babanka yana da dabbobi yace eh an taba yin kaza yace to kamar kaza dan itacenta annabi ya kwatanta mai yace dan da zaka idan an ka fasa ruman din dake jikinta kwallon dake jiki iri kaza ne kamar kaza ka taba yin kaza yace to kamar kaza da ka taba yi yaji mishi kwatance a dogon riwaya wanda tana cikin sunan Tirmidhi da wasu wurare sai dai yake wannan riwaya kamar da zamu zo mu ji isnadin ta mai rauni ne amma matanin yana da shawahidu gashi nan yace fa zakara al haditha sai ya ambata hadisi wannan isnadi ne wanda yake rijaluhu thiqat in banda shi wancan Amr ibn Zayd ibn al-Bukhari din wanda akwai magana akan sa al-Imam at-Tabarani ya ruwaito wannan hadisi haka Ahmad a cikin musnadin sa haka Yaqub al-Fasawi Ash-Shaykh al-Albani da yazo a cikin takhrijin sa yake cewa isnadun mawdu' wannan isnadi na ƙarya ne illa annal haditha sahihun amma hadisi ne tabbatacce yashhadu lahu ma qablahu yace amma banda jumlar ƙarshe ita ce cewa da yayi wace irin bishiya ce ta duniya ta kama da shi yace ita ma tana da shawahidu a riwaya Anas akun a cikin mujamul abin nan wato Musnad at-Tayalisi da Al-Bazzar da Abul Qasim at-Tabarani a cikin Al-Awsat wallahu ta'ala a'lam sannan Ash-Shaykh al-Albani ya sake inganta wannan riwaya a cikin tafin shi Zilalul Janna na takhriji ahadisi sunna malai sake cewa haddathana Uqbah ibn Mukrim al-Dabbi Uqbah ibn Mukrim al-Basri al-Hafiz babban malami wanda ya rasu a shekara ta 243 bayan hijira al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa shi kuma yake cewa haddathana Yunus ibn Bukair ibn Wasil Yunus ibn Bukair yana da hadisi a cikin al-Kutubul Arba'a sannan Bukhari ma fitar da hadisin shi ta aliqan shi kuma yake cewa haddathana Abdul Ghaffar ibn al-Qasim wato Abu Maryama kenan al-Ansari al-Kufi qala haddatha an Adi ibn Thabit an Zirr ibn Humaysh Zirr babban malamin Qur'ani din nan cikin daliban Ubay ibn Ka'ab an Ubay ibn Ka'ab daga babban shehin malaman al-Qur'ani cikin sahabbai shine malam Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace ana wa ana alal haudi ina tsaye a bakin tafki na kila sai aka ce wa mal haudu ya rasulullah menene kuma tafkin naka qala yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa inna sharabahu abyadu abin shan ruwan fari ne kar min al labani fiye da farin nono wa ahla min al asali dandanan zaki fiye da zakin zuma wa abyada min al-thalji sannan farin sa fari kal fiye da farin kankara dusar kankara wa atyab rihan min al-miski kanshin shi kuma yafi kanshin turaren al-miski wa aniyatu kofuna da za a dauka a kwarfi ruwan a sha aktsaru adadan min al-nujumi yawan su yafi yawan taurari na sama annabi yace la yashribu minhu insanu fayadhma'u abadan babu mutumin da zai sha kuma ya sake jin kishi har abada wala yusrafu anhu insanun fayarwi abada duk wanda kuma aka kora ba zai ƙara koshi ba akwai wanda za a kora zamu zo mu ji hadisan waɗanda za a kora to duk wanda ya sake aka kore shi yaran cewa malamai su tattauna akan waɗanda za a kora din me ake nufi da korar su din kuma an kore su shikenan daga nan shikenan sun tabe akwai wanda daga nan sun tabe akwai waɗanda kuma za su tsira bayan nan domin a cikin ta riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda zai tsira a cikin sai kaman gurgurdan yawan raquma batattu wato ɗan kadan haka ɗan percentage kadan za su tsira to amma irin su ko sun je aljanna ba za su samu irin wannan falalar da waɗannan suka samu ba za su ci gaba da shan ruwa na yau da kullun ba tare da sun rasa abin da za su sha ba kuma tare da sun samu wannan falalar ta cewa ba su sake jin kishi ba ko mun gane to kuma ba ayyana ko su waye ba sai dai an faɗi sufofi sune wanda suka canza addini al-Imam Ibn al-Bari yake cewa da su ne da wanda suka yi ridda da wanda suka yi bid'a da wanda suka yi manya-manyan saban Allah duk suna iya fadawa ciki kamar yadda Ibn al-Bari ya fada a cikin at-tamhid kamar yadda kuma al-Khattabi ya fada a cikin ma'alimus sunan da dai sauran malamai ba a ambaci kowa da suna ba in banda Abu Darda'i da ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roƙan mana Allah kai ya sa ina cikin su annabi ya ce kwanta da hankalinka baka cikin su ba wato da irin shi ire-iren shi ba su bane kasan yan shi'a suna son su marmaza su kame hadisan nan suke da sabai yaki to kai dan shi'a kai kamata ka san zakai ka tsira sabai sun riga sun mutu wurin Allah ya kara musu yadda malam ya saki cewa to kun ga wannan isnadin da malam ya kawo mana anan to yana da rauni kwarai da gaske saboda wannan Abdul Ghaffar ibn al-Qasim Abu Maryam al-Kufi ana tuhumar sa da kera hadisi dan buga hadisin jabun da ka wannan isnadi ne mai rauni mai rauni kwarai da gaske قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني كنن قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني ام معمر يعني بن راشد ام مطر الوراق مطر الوراق يا daga cikin rijalul imam muslim an abdullahi ibn buraidah al-aslami dan gidan buraida qala abu sabra abdullahi ibn abis abu sabra an-nakhai kenan yace haddasani abdullahi ibn amrin min fihi ila fiya baki da baki da bawashi yake cewa ko me yasa bawashi bai cewa baki da kunne ya kamata a ce baki da kunne ne literally amma haka yake cewa baka da baka to shi ma balarabi haka yake cewa min fihi ila fiya wato yadda naji a bakin sa haka ni ma yanzu nake baku da baki na babu wani wasita tsakanin mu da shi قال حدثن حديثا يا بان وانا حديثي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جيش daga manzo Allah صلى الله عليه وسلم wa amlahu alayya kuma yayi mini shiftarsa wato ya karanta min shi daki daki hatta inda ina so zan rubuta shine ma'anan amla yayi mini dictation ya kuri yana cewa ala wa inna li haudan ma bayna nahiyataihi kama bayna aila ila makka nabi صلى الله عليه وسلم yace ku saurara ina da wani tabkira na alkiyama wanda tsakanin gabobin shi guda biyu kaman daga Aila zuwa Makka aw Sana'a ila al-Madina ko daga Sana'a zuwa Madina wadannan kuma nisan iri daya ne yana daga cikin wato karamar wadannan hadisai an yi a gano kurakuran hadisan nan babu akwai mutanen da suke marasa daraja da suke kokarin auna nisan ko za a samu kuskure amma sai zama nisan annabi ya kwatanta ne ma kowa yadda zai gane wa inna fihi min al-abariki mithlu al-kawakib sannan kuma akwai wato daga cikin yawan binnan kofuna kaman yawan taurari huwa ashaddu bayada min al-laban yafi tsananin fari fiye da nono wa ahla min al-asli yafi zaki fiye da zuma man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada wanda duk ya sha ba zai sake jin kishi ba wannan isnadi ne sahihi da rijalu muslim in banda abu sabra wanda shi ma makabuli ne kamar yadda Ibn Hajar yake fada kuma wannan riwayar ta gabata a baya wa da sana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi qala haddathana Yahya ibn Sa'id yan al-Ansari qala haddathana Hussein al-Muallim kenan qala haddathana Abdullah ibn Buraida isnadin irin wancan ne an Abi Sabra al-Hudhali Abu Sabra shine Abdullah ibn Abis Abu Sabra al-Hudhali an-Nakhai ana Abdullah ibn Amr yan ibn al-As radiyallahu anhuma qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إن موئدكم الحوض للي مهدا تادكو إذا مكرب عن الدنيا ومهدا دكو أباكين تبكينا طوله كأرضه فإنسا كما تسوان سواتو سكوانيكينا وإنه كما بين مكة وأيلة كما نيسان تكان مكة نيدا أيلة فيه أباريك مثل الكواكب أكوي كوبنا كما يوان توراري شرابه أشد بيادا من الفضة أبن شن ياب فرن هزكي بيادا أزرفا من شرب منه شربتا وند دي شاكر فاتايا لم يذما بعدها أبدا بذي ساك جنك شبها أبدا وند رواية تاقبا تابايا الإمام أحمد يفتلي مالين ساكي شوا حدثنا أقبة بن مكرم البصري كنان قال حدثنا محمد بن موسى السيباني بالسين المهملة أن صالح Salih wannan wato Salim ibn Bashir da ake cewa Salihul Murri an Sayyar ibn Salamata Ar-Rayyahi daga babansa Salamatur Rayyahi an Abi Barzata Al-Aslam qala yace samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa inna li haudan yawmal qiyamati rana al-qiyama ina da tabkiya arduhu ma baina aila ila Sana'a fadinsa kamar tsakanin Aila zuwa Sana'a ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ma ruwan yafi haske fiye da nono wa ahla min al-asal yafi zaki fiye da zuma fihi min al-abariki ka adadin nujumis sama, wato yawan kofunan shi fiye da yawan taurarin sama. Man shariba minhu sharba, wanda duk ya sha sha daya lam yadhma ba'daha abadan, bai sake jin kishi har abada. Wa man kadzaba bihi, wanda ya karyata yace bai yadda ba, fala saqahu Allahu minhu, Allah kar ka bari ya sha. Kaje adada annabi yamma masu karyatawa sai ka kiyaye ka tuba ya kai dan kalakatu. Qala dasana Abubakar ibn Abi Shayba, qala dasana Abdul Aziz ibn Abdul Samad al-Ammi, an Abi Imran al-Jawni, sunan shi Abdul Malik ibn Habib, shine Abu Imran al-Jawni, wanda tabi'i ne cikin kananan tabi'a, ya ga sahabbai wasu daga cikin kaman Imran dan Hussein da ya dade a duniya. An Abdullah ibn Samit, an Abi Dharr, qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul hawd, menene adadin kofunan tafki? Annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi la aniyatuhu aktharu min adadi nujumis sama'i wa kawakibiha fil lailatil muzlimatil mushiyya, ce na rantsi da Allah kofunansa sun fi yawan adadin taurarin sammai da manyansa da kanana, wanda suke fitowa a cikin dare mai duhu. Idan wata yayi nisa kaga taurari sun fi fitowa, kuma daren ya zama al-mushiya, wanda babu giragizai, wato dukkanin su kana iya ganin su, irin ka gansu batsar din nan haka. To kaman su kaga ba su kirgo mutum ba. Man shariba minhu lam yazma, wanda duk ya sha daga wannan ruwa bai ƙara jin kishi. Arduhu mithlu tulihi, fadin sa kaman tsayin sa, ma baina Uman ila aila, haka an yi karanta wannan Uman, kamar da Ibn Hajar yake cewa bi dhammil ain wa takhfifin nun, wani gari ne a kusa da tekun Bahrul Bahrain. Yace ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asl, ruwansa yafi tsananin haske fiye da nono, sannan kuma zakin sa yafi zaki fiye da zuma. Wannan ita ce riwayar dake cikin Sahih Muslim da Musannad Ibn Abi Shayba da Imam At-Tirmidhi da Ajuri a cikin Ash-Shari'a, dukkanansu ta hanyar Abdul Aziz ibn Abdul Samad bihi. Wa haddathana Abdatu ibn Abdul Rahim, qala haddathana Nadr ibn Shumayl, qala haddathana Shaddad ibn Sa'id, qala sami'tu Aba Abul Wazi'i wa huwa Jabir ibn Amr annahu sami'a Aba Bardata al-Aslami yaqulu. Wannan isnadin ya da wata qadiya da ya kamata mu ambace ta, shine wannan mutum mai suna Abda ibn Sulaiman Abu Sa'id al-Marwazi. Akwai wata mas'ala ta faru anan, mun taɓa yin karatu akan ta a baya. Al-Imam Ibn Kathir ya ɗauko wani zance daga littafin Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umam na Ibn al-Jawzi, da kuma littafin Tarikhu Madinati Dimashqa na Al-Imam Ibn Asakir al-Dimashqi. Haka nan Dhahabi ma ya ambata a cikin Tarikhul Islam. To amma shi Ibn Kathir sai ya samu wani wahami anan, Allah ya gafarta mishi, kuma sai ya zama magana ta fi shahara daga gare shi. Shine wannan mutum mai suna Abdatu ibn Sulaiman, bawan Allah ne, mutumin kirki mujahidi, sai ya bada labarin wani abu da ya faru da shi ya gani da idansa a ɗaya daga cikin tafiye-tafiye da suka yi na jihadi na Ribati a ƙasashen Rumawa. Ya bada labarin wani abokin tafiyarsu, wani mahaddacin Alƙur'ani saurayi Alaramma, wanda aka tafi wani garin Arna a cikin ƙasar Rumawa, sai Allah ya yi mishi wata jarabawa. Ya ga wata yarinya baturiya la taftini, to sai ya fada cikin fitina, ya jarabtu da santa har yana silalewa ya fita daga cikin sansanin musulmi cikin dare, yayi sneaking yaje gidansu, babanta kuma fasto ne, yaje ya talallashin su dan Allah a taimaka shi santa yake zai aure ta. Suka ce ba zai ka aure ta kana musulmi, dan kana santa sai dai kai ridda ka dawo Kirista. Shi dai kuma ya tsananta yana santa, ƙarshe ya ridda ya zama Kirista, ya kuma wannan cocin na babanta ya biye musu. Sai shi Abdatu ibn Abdurrahim yake ba da labarin cewa da muka je jihadi muka dawo, sai muka sake ganin shi yana cikin dimuwa da tashin hankali, har muka tambaye shi ya labarin Qur'ani, ya ce na manta komai da na iya a Qur'ani, in banda ma faɗin Allah ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الامل sofa ya alamu yace wannan kada yake iya tunawa kuma kaga wannan kamar yanzu wata wani izina ce ake mai da gargadi cewa baka da hankali ya manta komai sai cewa kristoci da kafirai ire-iren shi yanzu suna so su zama musulmai kenan suka bar shi ya riga ya halaka suka koma kasan musulmai sai ana ta bada labarin wannan abin al'ajabi abin takeici da ya faru da shi ya zama zakka cikin mutane amma ibnu kathir zai bada wannan labarin sai ya bada labarin kaman shi abdatu din ne yayi wannan kuskuren yana fada yana cewa a shekara ta kaza bayan hijira wani shakiyin saurayi Allah ya tsine mai albarka sai da ya la'ance shi ma yace shine aka tafi da shi yayi kaza to malamai masu tahqiqi sun ta kokarin su lalubo wa ibnu kathirin me ya uzurin shi aka ce ko dai kuskuren bugun inji ne sai zama kuma duk nuskokin littafin ibnu kathirin adayatu wa nihaya mabambanta da haka suke an duba nuska sama da guda tara mabambanta daba'a daban-daban duka haka yi haka dai karshe dai aka tabbatar da dai wannan kawai zalla ce ta harshe ko ta alƙalamin sa Allah ya gafarta mishi amma wannan mutumin Hazrat Dan Abdulrahim ba shine abin ya faru da shi ba wani abokin tafiya shine kuma shi bai ambaci sunan mutumin ba wallahi alam ga koma cikin littafin albidaya wa nihaya zaka ga wannan labarin na manta dai shekaran da ya ambata kamar shekara ta 200 da wajen 40 da wani abu haka a tsakiyar da karni na uku wallahu ta'ala alam shine yake mana riwaya yau daga babban malamin hadisi da nahwu shine An-Nadr ibn Shumayl Abul Hasan Al-Mazini Al-Basri babban malami ne wanda ya rasu a shekara ta 203 malamin Qur'ani ne malamin Arabiya malamin hadisi yana da hadisi a cikin kutubus sita gaba ɗayan su shi kuma yake cewa haddathana Shaddad ibn Sa'id Sharadu yake cewa samitu Abul Wazi'i shine Jabir ibn Amr tabi'i kenan annahu sami'a Aba Barzatal Aslami yaqulu samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina nahiyati hawdi kama baina aila ila san'a masirata shahrin tsakankanin tabkina wato gaba shi guda biyu tafiyar wata guda ne kamar tsakanin aila da san'a arduhu katulihi fadinsa da tsawonsa du daya fihi nizabani akwai wato indararo guda biyu yas abani min aljannati min waraqin wa zahabin wadanda suke dilalo da ruwa daga aljanna suke dilalo da ruwa wanda su wannan indararon guda biyu na zinariya ne da azurfa kaga yanzu wannan riwaya tana goyen bayan riwaya ra'ayin masu ganin cewa asalin ruwan shine alkausar wanda ke cikin aljanna da Allah yace ina tsena kalkausar to a cikin aljanna akwai alkausar shine kuma yake shine source din da ke baiwa alhaud domin shi kuma alhaud a taron firin alkiyama yake amma ruwan daga cikin aljanna yake source din shi kuma gani yana gangara daga wasu indararo guda biyu na zinariya da azurfa abyadu min al-labani yafi nono haske wa ahla min al-asali yafi zuma zaki fihi abariqu adadun nujumis sama wannan riwaya isnadin ta kikkiawa ne al-imam muslim ya rawaito wannan riwaya haka nan ibnu hibbana haka nan baihaqi dukkanin su ta wannan hanya ta an-nadr ibnu shumayl haka al-imam ahmad ibnu hanbal shi ma ya rawaito shi malai sake cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad ibn bishr qala haddathana zakariya an atiyat al-awfi an abi sa'id al-khudri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi mai rauni ne kwarai atiyatu al-awfi da'ifun ne mudallis babu ba a karba to shine yake riwaya daga sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna li hawdan annabi yace ina da tabki tuluhu ma baina al-ka'bati ila baitul maqdis fadin sa daga ka'aba zuwa baitul maqdis abyadu min al-laban yafi nono fari aniyatu adadun nujumi yawan wato ainihin a kofunan sa kaman yawan taurari wa inni la aktharul anbiya itaba'an yawmal qiyama shi saboda ni nafi kowa yawan mabiya cikin annabawa sai za a bani wannan tafki mai fadi da kuma kofuna da za su ishi duka al'ummata ba sai wani ya sha ya jira wani ko an ta gogoriyo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka yafi kowa yawan mabiya a cikin ainihin wato annabawa domin mabiyan shi tun daga zamanin da yake rayuwa har ya bar duniya har zuwa yanzu duka mabiyansa ne kuma duk wanda yake so Allah ya karba addinin sa sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mabiyin sauran annabawa ne ma'ana ko da kirista ne ko bayahude inda ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole shin yana so Allah ya karba daga shi sai ya imani to jiba yawan mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan musulmai na zaman nan da suka gabata karni 14 har zuwa yanzu da yawan waɗanda suke rayuwa a yanzu da kuma yawan waɗanda za su rayu daga nan zuwa ƙarshen duniya waye san iya yawansu musamman kuma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya mishi alƙawarin duk inda hasken rana ke kaiwa to sai Allah ya isar da sakon nan na addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa annabi ya fi kowa yawan al'umma da yawan mabiya da yawan lada a wurin Allah madaukakin sarki domin duk waɗannan al'ummomin dukkaninmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kamasho a cikin duk aikin da muka yi na alkhairi salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula wannan dai yana cikin fada'il din sa da khasa'is din sa Allah ya kara masa yadda amma dai isnadi ne mai rauni saboda atiyatu al-aufi al-imam ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin musannaf haka na ibn majah a cikin sunan din sa haka al-lalakai hibatullahi a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnati wal jamaa sannan al-imam al-bukhari ya fitar da asalin riwaya da shi da muslim ta hanyar an-nu'man ibn abi ayyashin zuwa ga abu sa'idin wanda aka ambaci al-haud kadai ba tare da masafa ba haka na al-imam ahmad ibn hanbal shi ma ya rawaito shi malai sake cewa haddathani abubakrin قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة زائدة ابن قدامة عن عاصم وانا عاصم ابن ابو النجود مي قراءة عن زر daga زر دان حبيش كما زر yana da qira'a din da yake bata cikin qira'o'i da ake karba wanda ake itimadi amma qari'i ne babba an huzaifa daga pa din manzo Allah kenan ko huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu qala yace haudun nabi sallallahu alaihi wasallam abyad min al-laban tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi fari fiye da farin nono wa ahla min al-asl yafi zaki fiye da zakin zuma wa abrad min al-thalj yafi ruwan yafi sanyi fiye da sanyin kankara wa atyab rihan min al-misk yafi dadin kanshi fiye da dadin kanshin al-miski aniyatu mithlu an-nujumi mithlu adad an-nujum ma baina ayla wa san'a yace kamar tsakanin nisan aila da sana'a man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada duk wanda ya sha bai ƙara jin kishi har abada wannan isnadi ne kyakkyawa rijaluhu rijalu muslim yasa za a ce mishi hasan saboda asim ibn abin najud hasanul hadith al-imamu ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin al-musannaf qala hadathana hudba yani ibn khalid al-qaisi kenan قال حدثنا حماد ابن سلمة ابن دينار بابا مالن عن عاصم هاي لو دغا عاصم ابن ابي النجود عن زر يعني ابن حبيش عن حذيفة الصحابي حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه قال يتي قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم سكن كانن غابا غدا بيو لا تمكن من الله صلى الله عليه وسلم كما بين ايلا ومصر كما تكانن ايلا ده مصر wa inna aniyatahu aktharu aw mithlu adadi nujumis sama fiyada ko kuma kwatankwacin yawan taurarin sama shine yawan kofuna ahala min al-asr yafi zuma zaki wa atyab rihan min al-miski yafi al-miski kanshi wa abrad min al-thalj yafi sanyi fiye da kankara man shariba minhu sharbatan lam yadhma ba'daha wanda duk ya korba su daya baya sake bukatar ruwa har abada Allah ka sa mu sha Imam al-Bukhari ya fitar da wannan ta'likan Muslim ya kawo shi da isnadin sa haka nan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito shi wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Muhammad ibn Bishr qala hadathana Ubaydullah ibn Umar an Nafi'in an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amamakum hawdan kama baina jarba wa adruh Nabi ya ce lalle a gaba gare ku idan an je alkiyama kafin a shiga aljanna akwai wani babban tafki wance ma baina a jarba kaman tsakanin jarba wannan wani wuri ne kamar da yake cikin mujamul buldan na yaqutul hamawi cewa wani buri ne daga cikin ƙauyukan garin amman a albalqa ƙasar sham kamar da yazo a cikin sayyid muslim cewa ma baina adruh wal jarba thalathata ayyam tafiyar kwanaki uku ce sannan sai ya ambaci cewa wani daga cikin shugabanni yayi tafiya ya ga wajen yake cewa naga waɗannan wuraren ra'aitu azruh wal jarba ghayra marra wa bainahuma milun wahidun wa aqal tsakanin su mil ɗaya ne ko ƙasa da haka al-imamu al-hafid ibn hajar da yazo ya ambaci hadisin yake cewa an wa qad sabata al-qadar al-mahdhub inda Daraqutni wa ghayruhu wa ghayrihi bi lafzi ma bayna al-madinati wa jarba wa azruh domin kaga idan aka ce tsakanin jarba da azruh din ne wurin ya yi karanci ba yadda aka ambata da ba da aka ibnu hajar ya kawo cewa a cikin hadisin akwai abinda aka goge ne yana nufin ma bayna al-madinati wa jarba wa azruh su biyin a matsayin zango guda ne domin tsakanin su tafiyar tafiya ce kawai kankanuwa ga wanda zai yada zango kamar a ce jirgin kasa ne yana da zango guda biyu a gari daya yana jirgin kasan Abuja kaga wuri biyu yake tsayawa to duka Abuja ne to duka wannan sana'a ne ko mun gane da azro din da jarba shi asali jarba abinda ake nufi da jarba'u shine kamar a ce sosa gaye ko kazzuwa ana kiran garin da sunan ne saboda a garin ana samun wata itaciya da take maganin wannan ciwon haka malamai suka ce akwai itaciya irin da ake yin maganin gargajiya da ita tana maganin sosa gaye sai ko ake ce mashi sosa gaye ba irin dai wannan kaga wannan mujawara ne kenan ko tasmiya ce lil mujawara kaga dauka wai garin sosa gaye ne a garin masu maganin sosa gaye ko mun gani yawa wannan riwaya isnadinta isnadi ne wanda yake rijalu ash-shaykhain ibn abi shayba ruwaito ta da al-imam muslim shi ma ruwaito haka nan bukhari ma da muslim su saki ruwaito ta hanya daban zuwa ga yahya ibn sa'id zuwa ga ubaidillahi din can da aka ambata haka nan muslim ya ƙara ruwaito ma ta wata hanya daban sai ma dai saki cewa haddathana yaqub ibn humaydin qala haddathana ibn abi hazim an umara ibn muhammad ibn zaid an nafi an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallama قال النبي يقول إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح وفيه أباريق كالنجوم للي أقبى قريوكو أكوي واتو ونتبكي ونديكي نيسانس كمان نيسانس كان مدينة دا جرباء دا أذرح ولن نقروه سنة كسر جودا كسر جودا أذرح دا جرباء ديك كسر جودا أو تجا دا ايكي تيما معا جهاتي كما كتي wato muhafaza da suke cewa yace adadin taurarin kamar adadin kofuna kamar adadin taurari man sharba minhu lam yadhma abadan wanda ya sha ba zai sake jin kishirwa ba wannan ma riwayar imam muslim ce da ahmad ibnu hanbal da tirmidhi da ibnu maja da sauran malamai sun rawaito ta qala haddathana abubakar ibn khallalin qala haddathana bishr ibn sari qala haddathana nafi ibnu umar an ibnu abi mulaika an Abdullahi ibn Amr kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Abubakar ibn Khallad shine Ahmad ibn Yusuf ibn Khallad Abubakarin babban malami al-Basri shi kuma yace daga Bishr ibn Sari ibn al-Harith al-Basri al-Makki shi kuma daga Nafi ibn Umar daga Ibn Abi Mulaika shine Abdullahi ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika kuma dai yake cikin wancan isnad daga Abdullahi dan Amr dan As kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace haudi masirata shahri tabkina tafiyar mahayi ne ta wata guda zawaya husawa gaffansa daidai wa daidai wato square ne wa ma'uhu abyadu min alwaraq haske ruwan sa yafi hasken azurfa warihu atyabu min almisk kanshin ruwan sa yafi kanshin almiski wa kiranuhu kofunan sa kanujumis sama kamar yawan taurarin sama man shariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada wanda duk ya sha ba zai ƙara jin kishi ba har abada wannan yana cikin bukhari da muslim da littafin at-tauhid na ibnu abi manda na ibnu manda wa da sanadu haim wato abdurrahman ibnu ibrahim duhaim wanda ya shiga ta 245 ala hadathana al-muslim ibnu walid hadathana safwan ibnu amrin kenan an sulaim ibnu amir wa abiliyaman al-hawzani mun ji shi a baya amir ibnu abdullah ibnu luhay al-himsi kenan an abi umamata al-bahili anna yazid ibn al-akhnas qala shine wato na ambaci wannan ba kauyen an bayyana shi da kirci ja arabi shine yazid ibn al-akhnas kala ya rasulullah fama si'atu haudik ne yi fadin tafkinka kala kama baina adan ila amman kamar tsakanin adan ta cikin yaman zuwa amman ta cikin jordan sai kamar da muka ambata a baya waɗannan garuruwan yanzu kaga kasashe ne daban-daban to kamar duk wannan kwatancen da yi tsakanin madina zuwa azruh ko tsakanin amman zuwa jordan ko tsakanin makka zuwa sana'a dukkanin shi da aka kwatanta approximately abinda yake tashi kamar kilomita 300 ne a 300 kamar kilomita daga tsakanin 2800 zuwa kilomita 300 gurgurdan irin hanyar ko irin lissafi wannan shine fadin tamkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam approximately a lissafi a measurement irin na zamani inda aka lissafa da kilometers shine fadin sa ka ku ga ba karamin fadi bane ko wannan ya kusa fadin Najeriya ya ko ya wuce jarko ba ya wuce fadin Najeriya kilometer 300 square wannan halatta dai ko Niger ko Libya ina in geography da suke Allah ya tabbata a taimaka mana da karin dani ba wani kwararre ne a geography anan da zai mana abin nan ko ya yi mana wani research akai sama da kilometer 300 square ya faɗi Najeriya ni wallahi dauka Najeriya ba ta kai girma haka yi to kace yanzu duka Najeriya a ce duka tafki ne guda ɗaya na ruwa kawo ga dole yayi fadi ga zaki ga fari ga albarka dole kowa ya shaye bashi malam yake cewa ma baina adan ila amman wa awsa'a kai ya mafi haka ya fi haka ai mun ji a can annabi ya ce Allah zai ƙara mai fadin ko yushiru biyadi annabi yana nuni da hannunsa ya ce ya mafi haka ya mafi haka fihi mas'abani akwai indararo mazubar ruwan asali mas'aba shine wani abu kamar warware da mata suke sawa a hannu to haka indararan yake kamar yadda mesa take wato indararo ne amma mai lallan kwasa ko kuma inda za a kwararo ruwan ta cikin kamar abin ban ruwa me yake ce mishi ne eh tiyo yawa kamar irin babban tiyo haka shi ma na zinariya ne da azurfa na zinariya ne da azurfa min zahabin wa fidda qala yace fa ma hauduka yace to ya yanayin tafkin yake qala yace ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asali ya fi fari fiye da farin nono ya fi zaki fiye da zakin zuma wa atyabu ra'ihatan min al-miski ya fi dadin kanshi fiye da al-miski man sharba minhu lam yadhma ba'dahu abada wanda ya sha ba zai ƙara ainihin wato samun kishi ba har abada walam yusawwaju wajhu abada kuma fuskar shi ba za ta ƙara yin duhu ba za a ƙara ganin alamar bakin ciki ko damuwa ko kishirwa a tare da shi ba Allah ka sa mana cikin da zamu sha wannan isnadi ne sahihi Abul Yaman wancan da aka ambata Ibn Hibban ya kawo shi a cikin Athiqat kuma ya samu mutaba daga Sulaim ibn Amir kamar yadda muka ji Al-Imam Tabarani ya rawaito wannan a cikin Al-Mujam Al-Kabir haka nan Ibn Hibban a cikin As-Sayyid dinsa da Tabarani har ila yau a cikin wasu wurare daban da Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin sa Al-Musnad dukkanin su rawaito wannan riwaya wa haddathana Muhammad ibn Marzuq qala haddathana Bakr ibn Bakkarin قال حدثنا شعبه قال حدثنا معبد ابن خالد قال سمعت حارثه رجل من خزاعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دغ محمد ابن مرزوق ابن عبد الرزاق الدمشقي شي كما yake cewa daga Bakar ibn Bakkar Abu Amr al-Qaisi daga Shu'ba babban malamin na Ibn al-Hajjaj al-Ataki daga Ma'bad ibn Khalid al-Juhani قال yace sami'tu Ma'bad yace naji wane naji harithata sai ya mishi bayani yace rajulun min khuza'a to murkiya yawancan Bakar ibn Bakkar duk da yake wato ya samu mutaba amma dai dha'ifi ne malamai sun ra'afa shi amma isnadin in banda shi to rijaluhu rijalul imam muslim ne kuma riwayar ma zaka tarar in ka bibiya al-imam al-bukhari ya fitar da irin ta da shi da muslim da tabarani tisarwaito ta hanyar Shu'ba din nan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma baina haudi ma baina makkata wa sana'a tsakanin tafki na fadin sa ka zama tsakanin Makka da Sana'a fa qala al-mustawrid yace ma sami'tu shay'an ghayra hadha ma sami'tu shay'an ghayra hadha baka ji ya tambaye shi yace baka ji wani abu kari akan wannan ba qala la yace ban ji komai ba qala al-mustawrid yace to ni naji me naji fihi wa fihi aniyatun kal kawakib naji cewa bayan fadin sa akwai bayani game da yawan taurarin kamar yawan taurari a yawan kofunan kamar yawan taurari wannan yana cikin Bukhari da Muslim kamar yadda muka ambata qala dasana abubakar wato shine ibn abi shayba kenan qala dasana abu usama shine abin nan hammad dan usama wa ibn numair da muhammad ibn abdullah ibn numair an ubaidillah ibn umar daga ubaidillah ibn umar an khubayb ibn abdurrahman an hafs ابن عاصم حبس ابن عاصم ان ابي هريره daga abu huraira radiyallahu anhu wannan hafs ibn عاصم jikan sayyidina umar hafs ibn عاصم ibn umar ibn al-khattab qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam urare yace manzo Allah yace ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna wa minbari ala haudi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin qabari na da tsakanin minbari na wanda wata fadama ce cikin fadamin aljanna tsakanin munbari na yana kan tafki na ne wannan hadisin da farko tukuna lafazin kabari anan da yazo riwaya ce bil ma'ara ba riwaya ce bil lafzi ba dan haka zaga hatta Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin wanda yana cikin Bukhari da Muslim ai da ya kawo lafazin ma baina baiti ne ma baina baiti wa minbari to kaga gidansa shine wannan gidan Aisha inda ya rasu kuma aka rufe shi ya zama kabarin sa to sai wasu kai riwaya bil ma'ana shi mai Imam al-Bukhari da yayi masa babi sai yace babu fadli ma baina al-qabri wal minbar wato itibaril waqi' kenan domin a lokacin da yake wannan maganar an ce a masallacin mai kyauta littafin ko ko a masallacin ko a Makka ko a duka biyu Allah ne mafi sani amma dai ya ziyarci wadannan wuraren lokacin rubuta littafin to kaga waqi'in kamar yanda zaka ce kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zaka ce gidan ba domin ya tashi daga gidan ya koma kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rufe shi a wannan waje bayan da aka rufe shi kuma aka zo aka rufe wasu bayin Allah guda biyu shine sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai dai ba kamar yanda mutane suke tsammani ba ba kamar da mutane suke tsammani cewa yadda ake jera kaburbura yadda ka sani a sa wani ta gabas sake sa wani ta yamma da shi ai ta sawa ana layi ba haka suke ba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci a daidai inda gadan yake inda kawai gadan aka cire aka rufe shi da aka zo sai aka sa sayyidina Abubakar ya zama shi kuma kanshi daidai makwanta fuskar shi daidai kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma misali a ce yanzu wannan shine kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko a ce yanzu nan shine gabas kaga idan aka zo a bisa al'ada sai a saka wannan nan yamma to amma ta nan aka saka shi haka kuma gata nan eh wai sai aka saka shi amma ta baya kamar da na ajabiran nan haka kun gane ta baya sai kuma aka sa Umar shi ma ta bayan shi haka da haka su biyu eh wa su biyu suna daidai kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu fuskar su tana daidai kafar shi a bayan sa to haka kabarbaran su a bisa wanda suka san kabarin suke fada ai mallai taba wannan karatun za a tana cikin Sahih al-Bukhari ko to na daya kenan na biyu da aka ambata aka ce kabarin sa a hadisin ya zo ne da lafazin baiti al-Imam abin nan Allama Ibn Baz an mishi fatawa akan wannan masalan yayi wannan bayan tana a cikin majmu'ul fatawa din shi ya bayyana wannan magana dalla dalla cewa riwaya ce ta zo bil ma'ana wanda suka zo fadan abin sai suka fada saboda wurin ya wayi gari ya zama shine kabarin nasu kuma dama wurin ɗakin Aisha ne domin idan ka ce Annabi ne ya fada haka to lazumin maganar shine da babu buƙatar sahabbai su ta tattaunawa akan ina ya kamata a rufe shi ai sai da suke ta tattaunawa ina ya kamata a rufe shi har sai na Abubakar yanzu ya bayar da magana akan ainihin wato cewa Annabi ya sirranta mai cewa inda na mutu anan za a rufe ne Allah haka yake so sannan kuma da sai sun buƙaci fassara ina ne kabarin naka a san da yake faɗa wannan magana domin na raye ya faɗa ya ce kabari na dole sai ina ne kabarin ka saboda ka wannan lazimin wannan zama riwaya ce bil ma'ana amma malamai ba su shanna'a akan ta ba so ta ambaci waqi'i ne to karai kuma fatul bari a cikin mujalladin sa na 3 da majmul fatawa ta ibn timiya mujalladi na 1 zaka samu wadannan karakarin bayanan da kuma fatawa ta allama abdullahi bin baz Allah ya gafarta musu gabaki daya sai dangane da ma'ana hadisin mai annabi yake nufi da cewa tsakanin mimbari na da daki na wata fadama ce cikin fadamin aljanna akwai magana guda 3 magana ta farko su malamai suka ce ana nufin irin natsuwar da zaka samu a wannan waje idan ka samu ka shiga ka zauna ko kai ibada to tayi kama da irin natsuwar da ake samu a cikin fadama aljanna wannan kuma duk wanda ya shiga zai shaida wannan duk wanda ya taba zuwa maka ya je ya shiga rauda ya zauna zai shaida cewa lalle wannan wurin yana da natsuwa ta musamman da duk duniya babu irinta sai dai a lahira din wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu wanda Ibn Hazm ya kawo a cikin muhalla yace abinda ake nufi cewa ibada a wannan wajen sababi ne na samun fadama aljanna in ka samu kai sallah a wannan wajen to sababi ne naka samu a gidanka aljanna har fadama za a yi maka wato babban gidan yan gayu ne kenan ai ka san gidan gayu shi yake wa lambu da swimming pool da sauransu ko shi yasa a cikin wannan fatawa ta Ibn Baz yake cewa mustahabbi ne idan ka samu dama ka shiga wurin kai ibada amma ba tare da turereniya ko tashin tashina ko rikici yadda mutane suke yanzu ba amma an ka samu ka shiga babu shakka abu ne na falala inji Allama Ibn Baz fassara ta 3 sai wasu malamai suka ce abinda yake nufi wannan wurin gabaki da tashin alkiyama za a cire shi duka a kai shi aljanna shi ma part of aljanna ne ba za a bar shi a duniyar nan ba saboda falalar shi za a cire shi gabaki daya a kai shi aljanna a yi ilhaqin shi da aljanna wa kuma malaman da suka wannan fassara suka ce saboda falalar da ke wurin sakamakon kwanciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wurin ta rayuwarsa nan ya ci nan ya sha nan yayi ibada nan yayi sallah kuma da ya mutu nan aka kwantar da shi saboda haka Allah yana aiko mishi da ni'imomi tun yana raye a wajen saukar da alqur'ani ni'ima mafi girma jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wajen sannan bayan ya rasu kuma an ci gaba da aiko mai da neman aljanna a makwancin shi nan to wannan wurin yafi karfin a ce alalata shi da Allah ta duniya gabaki daya ko mun gane da aka ce wa yas'aluka al-jibali fa qul yansifuha rabbi nafsa wa idha sama'un shaqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat to banda nan wajen shi za a ware shi a sa mala'iku su sake transport din shi zuwa lahira Allah shine mafi sani ko mun gane kai dai matsalarka ka samu ka shiga aljanna kai shine matsalarka malamai wannan bibiya ce irin tasu dan dai a ji dadin wato gane karatu ina ganin ya isa haka ko ya isa haka to wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah